Lasky or Vista on the beat. Suffer, 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 suffer. Ko yara yi wa ke yi da kai, kai yi kokari ka sadata. Ko yara yi wa ke yi da ke, ki yi kokari ki sadata. Na kira 44 yace ya ni, nace I'm down. Banda data ya za ai ina da wayar miliyan daya, ace banda data.
Data, make it out for 40 years. Yeah, me. Yeah, me. Na che, I'm down. When the data, yeah.